Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabar Jamus Angela Merkel sun gaisa sosai daga bisani bayan wata ganawa ta fayyace juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambarkwai a jiya Juma'a a fadar White House, al'amarin da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafe a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun Atlantika. Trump da Merkel, waɗanda ake musu ganin shugabannin ƙasashe mafiya ƙarfi a yammacin duniya, da alamar ganawarsu ta farko ta zo da ɗan tangarɗa. Kiri-kiri suka kishan hannu yayin zaman ɗaukar hoto a zauren Oval na fadar White House bayan da suka yi jawabansu na farko. To sai dai daga bisani a wurin taron manema labarai, bayan jawabansu na tsawon sa'o'i biyu, shugabannin biyu sun yi wasu kalaman da suka ɗan kauda fargaba. Sun nuna wayewa, abin ya burge, to amma ba su yi mu'amala ta ƙud da ƙud ba. Hasali ma ana iya gane cewa akwai bambancin ra'ayi tsakanin waɗannan shugabannin a ganawar tasu, a cewar Charles Kupchan, wani babban jami'i a cibiyar nazarin hulɗar ƙasashen waje. Trump dai bai yi irin caccakar Merkel ɗin nan da ya yi ta yi a lokacin da yake takarar shugaban ƙasa ba bara, lokacin da ya ce manufofin daɗaɗɗiyar shugabar na marabtar baƙi na naƙasa ƙasarta da wasu sassa da dama na nahiyar Turai. Haka ita ma Merkel ta yi taka tsantsan wajen bayyana ra'ayinta game da takaddamar da ake yi kan shigowar baƙi a Amurka tun bayan da shugaba Trump ya zama shugaban ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya zake kan zargin nan nasa cewa gwamnatin Obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafaren ginin nan na Trump Tower da taimakon jami'an leƙen asirin Burtaniya, duk wadda bayyana rashin jin daɗi da hukumomin Burtaniya suka yi, tare kuma da cewa wannan hasashe ne mara kan gado. Trump ya yi magana da 'yan jarida jiya Juma'a a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar Jamus Angela Merkel. Da wani ɗan jarida ya masa tambaya game da wannan zargin, wanda Trump ya fara yi a kafar Twitter ran 4 ga watan Maris, sai ya ansa tambayar ta jiya Juma'a da yin kwatance da wata taɓar gazar da ta gabata, wadda aka gano cewa wasu jami'an leƙen asirin Amurka na satar sauraron tattaunawar keɓe da shugaba Merkel ta yi. Idan ana maganar tatsar bayanai ne, musamman da tsohuwar gwamnati ta yi, aƙalla mun fuskanci makamancin al'amari watakila, a cewar Trump mai nuni da Merkel. Merkel dai ba ta ce ƙala ba, sai wasu manema labarai da dama a zauren suka yi ta ɓingirewa da dariya. Ko a ranar Alhamis, sai da mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya kafa hujja da wani rahoton gidan talabijin ɗin Fox don jaddada zargin cewa cibiyar leƙen asirin Burtaniya, wadda ake kira GCHQ, na da hannu a tatsar bayanai a ginin na Trump Tower. A shirin na Fox, Andrew Naftalun ya yi zargin cewa wasu majiyoyi uku na leƙen asiri sun raɗa makafar Fox News cewa tsohon shugaba Barack Obama ya saba tsari, ya bayar da umarnin a yi wannan tatsar bayanan kuma da hannun hukumar ta GCHQ a ciki. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa ta kaddamar da wani hari kan ƙungiyar Al-Qaida a Siriya. To amma ta musanta cewa ta taɓa wani masallaci, inda wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce mutane sama da 40 sun halaka. jiragen sama masu matuka da marasa matuka sun auna wani ginin da ke daura da masallacin a garin Al-Yanna wanda ke kusa da birnin Aleppo a cewar wani mai magana da yawun Pentagon je jama'a. Mai magana da a madadin Pentagon din Navy Captain Jeff Davis ya ce harin ya halaka dimbin jigajigan kungiyar Al-Qaida waɗanda ke wani taro a ginin da ke kusa da masallacin ranar Alhamis. Hukumar ta Pentagon ta raba wasu hotunan sakamakon harin don tabbatar da bayanin nata. Hotunan na nuna wani abin da ya yi kama da wani ginin masallacin da babu wani abin da ya same shi, daura da wani katafaren ginin da ya sha lugudan bama-bamai. Baraguzai sun watsu bisa kan tituna, to amma wasu motoci da dama da aka aje tsakanin masallacin da ginin da ya yi matuƙar lalacewa babu abin da ya same su. Sai da aka yi cikakken nazarin wurin kafin aka kai harin don a rage duk wata rutsawa da farar hula, a cewar Davis. Mai magana da yawun cibiyar bayar da umarni ta sojojin Amurka, kanar ɗin sojan sama John Thomas, wanda ke kula da ayyukan soja a gabas ta tsakiya, ya ce sojojin na Amurka za su yi bincike game da duk wani zargin rutsawa da farar hula a wannan harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sake jaddada buƙatar bullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa, wadda za ta kunshi matakan da suka fi waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba Barack Obama na haƙuri irin na dabara. Jiya Juma'a, Koriya ta Arewa, Tillerson ya ce, "Bari in yi dalla-dalla, lokacin amfani da haƙuri irin na dabara ya wuce. Yanzu za mu jaraba wasu jerin hanyoyi ne na diplomasiya da tsaro da kuma tattalin arziki. Ba mu kauda yiwuwar ɗaukar kowane irin mataki ba." A ziyararsa ta farko a hukumance zuwa nahiyar Asiya, Tillerson, wanda wani tsohon babban kusa ne a duniyar mai, kuma bai taɓa aikin da ya shafi diplomasiya ba, zai ziyarci muhimman ƙasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa, irin su Japan da Koriya ta Kudu da kuma Japan da kuma China. Somaliyawa 'yan gudun hijira wajen 42 ne aka halaka a wani harin da wani jirgi mai saukar ungulu ya kai kan jirgin ruwan da ke ɗauke da su da dare ranar Alhamis, a cewar ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Waɗanda suka auna arziki cikin 'yan gudun hijirar sun ce suna kan hanyarsu ce ta zuwa Sudan bayan sun tsere daga sashen Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wakilan ƙungiyar ta kula da 'yan gudun hijira IOM a taƙaice sun ce an ceto 'yan gudun hijira wajen 80, kuma an kai su garin Hudaida da ke kusa da wurin. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun zargi sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta da kai harin. Wannan gamayyar dai ta yi ta kai munanan hare-hare kan wannan muhimmin gari na Hudaida mai tashar jirgin ruwa cikin makonnin nan, saboda zargin 'yan tawayen masu ra'ayin Shi'a na fasa kwabirin makamai a wannan wurin. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaƙe kan zargin nan nasa cewa gwamnatin Obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafaren ginin na Trump Tower a daidai wato da taimakon jami'an leƙen asirin Burtaniya, duk kuwa da bayyana rashin jin daɗin da hukumomin Burtaniya suka yi, tare kuma da cewa hasashen wa mato marar kan gado ne. Trump ya yi magana ne da 'yan jarida a jiya Juma'a a wani taron manema labarai da haɗin gwiwar shugabar Jamus Angela Merkel, da wani ɗan jarida ya masa tambaya. Trump ya ce wannan al'amari tabbatacce ne.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
ya bai yaro saban tafari na farata ahita fi sadid wa jire ahikul bi hujzata
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar yau muna jin waƙoƙin Jamal
Falfure
Farfur haka yake muna sauraron Jamal Farfur a waƙoƙi cikin faifansa mai suna Al Sudaniya
eh wato Malam Ibrahim na dade ina jin waƙoƙin sa amma ban san sunan sa ba sai yau
to sai yau Jamal Farfur
ai kai ma'ajiyar nan taka sai hankali
yana da fayafaye wanda na sani ne wato sun doshi 20 da wani abu ni dai ina dai da wajen watakila guda 8 zuwa 10 haka daga cikin
wataran ina ga maganin ka shine mutun ne wani tattakure daka nutsu a cikin jakan nan ta kada kadai
to Usman mun gargara kunnuwa da ina za mu faro
to bari mu faro da majalisar ɗan abar yahuci amma ta shafin Facebook
haka
to bari mu fara sakon gaisuwar fatan alheri zuwa ga filin abari yahuce daga akwai Ibrahim Kalari sai kuma Shamawilu Kodai a Abujan Najeriya sai kuma Sa'id Yalwa Gagi akwai kuma gaisuwar fatan alheri ga Muhammad Jatakori da Magaram sai Abu Abdu Maimai sai kuma Aminu Baga da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Kamuriya Media sunan shi kenan shi da dai hoto a kai na shi sai kuma Muhammad Nabagara da kuma Saifullahi Habib da Dauda Haruna sai Manir Ibrahim Wandale a Jamhuriyar Niger sai ga surfata alheri zuwa ga Muktar Magaji da kuma Bello Aliyu Haruna sai Abdullahi Muhammad da kuma Nasaiba Adam Idris gaisuwar fatan alherin zuwa ga Goni M Muhammad Najerina sai kuma Mansur Lawal Wang sai kuma Jidda Muhammadu da kuma Umar Sanu Ulala gaisuwar fatan alheri ga Muhammad Bello sai Aisha Suleiman Ningi da kuma Husaini Saina Akuriya sai wani daga jamhuriyar Niger shi ma sunana ne irin shi amma ran da ya rubuta nashi
ya rubuta shi daban
yawa ni Usman nake za shi yasa Usmane iro malam pigem
haka
to mun gode sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Saidi Isa Saidi Alwa sai Hassan na Hussein Muhammad sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Hassan Murtala Fulka sai sai kuma Ali BK Ali sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Zubairu Abubakar da kuma Babuji Ram sai Muhammadu Nazifi Abubakar shi ma ya rubuta kamar yanda Faransa ke rubutawa ina ga daga jamhuriyar Niger ne sai kuma gaisuwar fata alheri ta buru ya huce zuwa ga Hadi Isa da kuma Abdulhamid Adam Kunini sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Khadija S Abubakar sai Jafar Abu Kasim JBY daga ƙarshe akwai sakon gaisuwar fata alheri na waɗannan mutane kamar su Abdullahi Muktar Jama da kuma Abu Huraira Kachako sai kuma Muhammad Ma'azu da Isa Ismail sai kuma Abdullahi Ibrahim da kuma Hassan Isa Ishaka da kuma Hassan Murtala sai gaisuwar fata alheri daga ƙarshe zuwa ga malama umma sannan zan amfani da wannan dama wurin mika ta'aziyya daga nan filin Aburu ya huce a madadin dukkan mu ga wani wanda ake kira Awwal Harka mai sai da injin oil a Malali bus stop a Kaduna game da rasuwar mahaifiyarsa Allah ya gafarta mata
mu amin summa amin amin summa amin to Usman ga dimin gaisuwar filin Aburu ya huce zuwa ga Mahmud Salihu ƙauren Namoda sai Muhammad dan Dattijo bayan nefa a malumfashi da fatan kuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa mai nama gangare a garin Babaldu a jihar Jigawar Najeriya sai Nasiru Nasi tare da Aliyu Shika sai Alhaji Lawal Hassan mai tsatsaka na fata na faɗi sunan nan daidai sai Musa Wakili da Lawal Woro sai Musa Bukar Rev tare da Rilwan Husaini Andy sai gaisuwar Muhammad Sani Fox Business tare da Rabi'u D Bura da fatan kuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Mai Jalingo sai Lawal Hamza tare da Isiya dan Hajiya Tare tare da Jamil Muhammad Ibrahim Umar sai Zaharuddin Kabiru da Abba Night Abba da fatan na bada sunan naka kamar yadda ka rubuta daidai ne sai kuma gaisuwar Jafar Shehu da fatan dukuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga yan majalisa Salisu Usman tare da Sama'ila Silami sai Abba S Umar Moses tare da Awwal bin Ibrahim El Muhammadi tare da Abubakar Umar sai bin Sukaraj sai kuma Alhaji Alifa tare da Abubakar Aliyu da fatan kuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Adams Hamis tare da Dahiru Abdullahi Ibrahim sai gaisuwar Usman Muhammad Usman tare da Abdullahi Usman garin Dala ko garin Dala ne da fatan na faɗa daidai sai Usama Muhammad Dimahi tare da Awwal B Aliyara sai Yakubu M makama da Abdul B Bako da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Jibash Musa tare da Awwal Isa Abdullahi sai Ali wato ba Ali ba Aji Kolo mai waru Kanamma tare da Zakariya Kumuriya sai Musa Salu da Abba Ahmad Dala sai Usman tare da Al-Wahidu Salisu da matan kuna nan lafiya suna uku a jere sai Umar Adamu tare da Muhammad Yusuf Babuji sai Amina Muhammad tare da Adamu baban gida sai kuma gaisuwar Muhammad Lawal tare da Daud Harun sai gaisuwar Awwal Gatawa Albiru tare da Mu'azu Abdulhamid sai Umar Ashaka da Ayuba Hassan da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga masu sauraron Musadiya Harija sai Gazali Garba tare da Rabi'u Garba sai gaisuwar Yusuf Saidu tare da Idris Garba sai Aminu Salisu da Muhammad Ya'u sai kuma Usaina Adamu Waya da Abdul Yasar Umar Zage sai Yusuf Adams tare da Aminu Ilyasu sai Usman Garba Ali da Anas Faro sai Idris Suleiman da Abdullahi Mai Nasara Gusau sai kuma Muhammad Gommaja tare da Ali Musa Batayya sai Usaini Yusuf da Wasiatu Gidado sai kuma Kabiru Rabe da Shu'aibu Nasiruddin sai dan birni Muhammadu tare da Hudu Ilyasu a ƙarshe sai Folan Tulu Lawal Lado tare da Ibrahim Young Guy da fatan dukkan nan lafiya. Manu
wato wannan waka ai ba dan
karashi ya mallaya ce karawa ko
ganga ta karawa to mallaya ce
mallaya ce
yawa
eh inda ya ji kawai kamar wakar da Zira Hamza ta yi wanda wakar nan mai girgiza kai
in ka ji kida yi dadi
girgiza kai kurum
nace aya kuma shi rawa yake ta yi kuma yana cewa mu girgiza kai
saboda gwamnatin garin su ya hana haka ne labari da zaka ke ce zaka ba mu wani labari
ai dan daga kada ce abinci ne kakka kwari
shi yasa baka faɗa ba lokacin
eh yasa mun faɗa ba wato wani mai sauraron mu ne yau da kullun wani mai suna Kadade Bafulace
to Kadade Bafulace
ku jama
to
yace bari ya bamu labari biyu daya zai bada wanda ya shafi sufulani dan ka a ce ai san kai amma zai fara bani na Bakano kuma shi yake son ya fara ji kafin
ya ji na Bafulace ai karamin fara da in yana da hikima da sai ya fara da na Bafulace ne a wuce
to ai ka bari Allah ne ya kama min shi tunda ai ni Bakano ne
haka
wato Bakano ne yazo ya bude gidansu ka san mu da son kudi ya bude gidansu tankame ne ya zuba duka namun daji zaki ne da musa kura duk da yadda ake zubawa shike ne yace fa kudin fa shiga fa 200 ce ya tallata gidan nan ya tallata ba wanda ya shiga yace aka ce masa kai Bakano aka shi dan kudin tsiya kai ka dan rage mana 200 amran nan yace to shikenan ya mai da shi 100 ya sake tallata
ba wanda
ya shiga karshe yace bari mai mai da aka ce ka dai dan abin nan yace ka mai da shi dai kawai yace to ai ma kawai kyauta ne ba wani rage kawai kyauta ne
yace bari a bude kawai
kawai tallata aka dinga tururuwa ana shiga aka dinga aka cika gidan makil kawai yace waye a rufe kofar aka rufe gate kawai aka ballo dan kadai bi daga cikin dabbobi yace to fita 200
wato in baka biya ka shiga ba ka biya ka fita
to shi ne sai to shi ne to ai wannan mugunta ce ba ai ba wallahi wannan ya ga bakalin shi wannan
amma dai ya fi zai fi da kudin sa
ai wani ma wai shine ai ke dade ce to wani ma in ya bada kudin ya zura da gudu ba ya jira ya karbi canji in 500 sai a ne ka miƙa ba jiran canji
to ka san wani abu ne dan ne abadan ma ce 200 ba sai ce 1000 dalili saboda ka san kasan in gobe zo ya bude ta shiga kyauta ba wanda
zai ba wanda zai shiga kuma gashi bai karba da yawa to ai kaga to kaga inda muka bambanta da kai ni a matsayina na Bakano ba kuma ni bazan ma sa faraki ba ai duk abin da ke aljihun ka shi zaka bada ka fice duka komai ka miko aljihun ka
kai ma garin suke ra haka
to na biyun kuma shi ne ba fulatani yazo da ɗarinsa ko 50 ce yana jiran a bashi irin dan lift din nan tun da garinsa za a biya dan 200 ne a je yayin roƙan duniya a mai rage aka ki a mota kuma fasinjoji ba wanda yace ofa irin ma sai dan kauda kai da dan tsaki kai bata musu lokaci karshe dai aka nan aka hakura aka wuce ba dauke shi ba fulatani ya tsaya nan ina Allah babu ya Allah sai wani sai suka dauke shi suka ci gaba da tafiya ana cikin tafiya sai irin motar receipt din nan ta zo wucewa da gudu irin kasan suna da ambulance din ta dauka marasa lafi wai ta wuce su suna yin gaba kadai suka samu mota a tsaye an yi hatsari fulani ya ce me bare akai parking dare bai fara kasan irin na aka tsaya koda za a taimaka kawai suka tsaya fulatin na fito ya duba ya gida kyau kai wannan ai motar nan ce da ne mu rage ba dauke shi ba kuma ba wanda ya sa baki sai ya zo kansa hai talaushi yayi rana akadin ba wanda ya sa baki ya dauke talaushi yayi rana dadani za a mutu nan din dadani ne
da shi a cikin wadanda
wato shi saboda haka shi talaushi ya masa rana to wannan naka dade ke yawa shi ba sai fara tausaya maka bai ji talaushi yayi rana
gare ce talaushi yayi rana
to kaji labarin guda biyu ke da Alhaji Iro
haka yake to ya damu da sa'aya na ga lokaci Juli ta fara daga mana ya damu damu cinye lokaci masararo sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana a madadin
ni Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfahim ke cewar mu huta lafiya
kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump da shugabar Jamus Angela Merkel sun gaisa sosai daga bisani bayan wata ganawa ta fayyace juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambarakwai a jiya Juma'a a fadar White House al'amarin da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafe a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun Atlantika. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaƙe kan zargin nan nasu cewa gwamnatin Obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafaren ginin nan na Trump Tower da taimakon jami'an leƙen asirin Burtaniya duk wadda bayyana rashin jin daɗin da hukumomin Burtaniya suka yi tare da cewa wannan hasashe ne mara kan gado. Somaliyawa 'yan gudun hijira wajen 42 ne aka hallaka a wani harin da wani jirgi mai saukar ungulu ya kai kan jirgin ruwan da ke ɗauke da su da daren jiya Alhamis a cewar ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sake jaddada buƙatar bullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar ƙaruwar barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa wadda za ta kunshi matakan da suka fi waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba Barack Obama na haƙuri da kuma wato na haƙuri irin na dabara.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa'amil zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.